mun gode wa Allah muna neman taimakon Allah mun shaida babu wanda ya tantance abautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba abautawa wani tare da shi ko mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine shugaban annabawa baki daya shugaban manzanni shugaban duk wani mai jin tsoron Allah Allah kai salati da taslimi da albarka a gare shi da alayansa tsarkaka da sahabbansa masu girma masu daraja da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar kiyama muna roƙonka Allah mu ma ka sanya mu a cikin wannan saboda falalanka da karantinka jama'ar musulmi ubangiji mai girma da daukaka cikin hikimarsa ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da jahilci ya fika duniya bautar wani Allah ta mamaye ko ina Allah ya yi manzon Allah umarni yace ya kirawo mutane zuwa ga tauhidi kuma ya tsaye musu da hujja ya kawo musu dalilai na cewa Allah ne ya turo shi kuma ya ce a daina bautar kowa a dawo a bauta wa Allah shi kadai kuma a yadda shi baya yin umarni dan kashin kansa sai idan Allah ya ce yayi umarni da kaza sannan zai yi manzon Allah ya dauki wannan aikin yayi ta yin sa babu dare babu rana ta hanyar wannan aiki na kira da karantarwa da wa'azantarwa al'umma da dama a wannan lokacin suka yi imani suka karba addinin musulunci sannan suka rufa wa manzon Allah baya wajen ci gaba da karantarwa da kuma yada addinin musulunci waɗannan mutanen farko da suka fara yin imani sai suka zamanto sune tushe na addinin musulunci sune ginshiki da aka dora musulunci akai sune mutanen da suka yi gambo suka dauki addinin musulunci suka kai shi kowane lungu da tsako suka bada rawukansu suka bada dukiyarsu suka bada duk abin da suka mallaka saboda kare wannan addini na musulunci ko manzon Allah ya bar duniya bayan ya yarda da su gabaki dayansu babu wari babu nazari gabaki dayansu sahabbansa ya yarda da su ya aminta da su ya yarda cewa su ne nagartattu su ne wanda Allah madaukakin sarki ya zaba domin su ne waziransa su ne abokansa su ne mataimakansa bayan ya bar duniya sahabbai gabaki dayansu suka taru suka yi ijma'i suka yi ittifaki suka zabi sayyidina Abubakar a matsayin khalifa na musulmi a wannan lokaci kuma sayyidina Abubakar ya tashi tsaye yayi duk abin da zai iya wajen taimaka wannan addini na musulunci da bashi kariya bayan ya koma ga Allah aka taru aka zabi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda hannun sayyidina Umar Allah ya kada daular Farisa da daular Rum duk waɗannan guraren waɗancan masu bautar wuta waɗancan kirista amma sai da addinin musulunci ya kutsa ya shiga inda suke aka shigar da addinin musulunci Allah ya bude garuruwa da kasashe a hannun sayyidina Umar ya bude zukatan mutane ta hanyar sayyidina Umar suka yi ta shigowa addinin musulunci afwajan afwajan bayan sayyidina Umar ya koma ga Allah aka taru aka zabu sayyidina Usman zunnuraini wanda Allah yayi wa albarka da auren yayaye guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da wasu miyagun mutane suka shiga har gidansa suka yi masa yankan rago bayan shi radiyallahu ta'ala anhu an taru an zabi sayyidina Ali baban Hassan baban Husaini jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka yadda da shi ka yadda da su su biyin ka yadda da sahabban manzon Allah baki ɗayan ubangiji mai girma da daukaka a gurare da dama ya faɗi falala ya faɗi daraja ya faɗi martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci waɗanda suka riga karɓa addinin musulunci daga cikin muhajiruna da ansaru da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa ba wanda suka biyo bayan su da zagi ba wanda suka bi bayan su da cin mutunci ba manzon Allah yace duk wanda suka biye bayan sahabban manzon Allah da magana mai kyau da magana mai dadi, da girmamawa, da mutuntawa, da kaddarawa, da darasawa, waɗannan mutanen gabaki ɗayan su Allah yake ya yarda da su, su ma kuma sun yarda da Allah. Sannan Allah yake yayi musu talabi da tattalin wata aljanna wata ba da ya taba ganin irin ta. Aljanna ce wacce ruwa ke gudana ta tsakankanin gidajenta da bishiyoyinta. Kuma waɗannan mutanen sahabbai, ansaru da muhajiruna da wanda suka bi su da kyautatawa, Allah yake za su shiga aljanna ko ba za su fita daga cikin aljanna ba har abada. Wannan babban rabo kenan. A wata yar Ubangiji mai girma daukaka, bayan yayi magana akan fai'u dukiyar da aka samu ta ganima wacce ba tare da an yi yaki ba, an faɗi waɗanda za a bawa daga ciki, sai Allah ya ce faqirai daga cikin muhajiruna wanda aka kore su daga gidajensu, aka raba su da dukiyoyinsu, suka yadda suka gamsu, suka bar dukiyar suka bar gidajensu saboda neman falalar Ubangiji da neman yardar Allah. Kuma suka ci gaba da taimakon addinin Allah, suna taimakawa manzon Allah wajen karantar wanda yake yi ga mutane. Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne masu gaskiya, su ne mummune na gaskiya. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka zaɓi Madina a matsayin gurin da za su zauna, suka fifita imani akan komai, wanda suka riga waɗancan suna son duk wanda yi musu hijira yayi hijira ya koma garinsu. Wannan ana fadar falalar ansaru ne wanda suka tarbi manzon Allah, suka tarbi sahabban manzon Allah, suka ce ku zo ga gari ga gida ga gurin zama, mun zama daya, kun zama mun zama ku saboda addini ya hada ku. Waɗannan mutane mutanen Madina wanda koda suna da bukata za su iya hakura su bawa al-subawa muhajiruna, kuma sukan fifita ƴan uwansu akan kansu. Ubangiji ta'ala yace duk wanda yake kori san zuciyarsa, ikori san kansa, yayi koyi da waɗannan mutanen, shi ma ya shiga cikin su, yana daga cikin waɗanda za su rabauta. A wani gurin Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, suka yi hijira, suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah, sannan suka taimaki waɗanda suke sowa daga wasu gurare, suka karfafe su. Ubangiji ta'ala yace ulaika humul mu'minuna haqqan, wannan shaida ce daga Allah. Ubangiji ta'ala ya ce sahabban manzon Allah humul mu'minuna haqqan, su ne mummunai na gaskiya. Ba ka da buƙatar shaidar wani bayan shaidar Ubangiji. Shaidar Ubangiji ita ce shaidar da tafi kowace shaida zama shaida. Allah ya ce su ne mummunai na gaskiya, kuma Allah ya musu tanadin gafara, kuma ya ce zai musu arziki a aljanna, zai girmama su. Waɗannan waɗanda Allah ya ba a cikin waɗannan ayoyin da wasu ayoyi su ne abokan manzon Allah, su ne sahabban manzon Allah wanda Allah ya ambace su a gurare da yawa a cikin littafinsa, ya yi shaida a kan imaninsu, ya yaba musu, ya jinjina musu, ya yarda da su, suka yarda da shi. To wane ne kuma wanda yake da kasewa a kan sahabban manzon Allah bayan Allah ya gama magana a kansu? To bari mu ga abin da kuma manzon Allah ya faɗa a kan sahabbansa. Ya zo a cikin musnad na Imamu Ahmad, ya zo a cikin sunan Tirmidhi hadisin Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu, shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi asabi, ku kiyaye Allah, ku ji tsoron Allah game da sahabbaina, in balarabe ise da kai Allah Allah fi kaza, ina dubin ka rufe bakinka, ka kame bakinka, kai kaffa kaffa, kai taka tsantsan. Manzon Allah ya ce ku yi kaffa kaffa, ku yi taka tsantsan, ku ji tsoron abinda Allah zai jefo muku idan kun fara taba sahabbaina. Yace ku kiyayi taba sahabbaina, kada ku mai da sahabbaina su zama karan bara, kowa ya faɗa musu abinda yake so. Manzon Allah ya ce wanda ya kaunaci sahabbaina saboda ina kaunata ne ya kaunace su, wanda ya ƙi sahabbaina saboda ina ƙina ne yake ƙin su, wanda ya cutar da sahabbaina ya cutar da ni, wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah, kuma Allah ya yi kusa ya kama shi. Imam Ahmad dan Hanbali ya rubuta littafi sunansa Fadailus Sahaba, ya kawo sahabban manzon Allah guda 36 a cikin wannan littafin. Ya yi shimfiɗa da kawo maganganun manzon Allah akan falalar sahabbai, sannan ya ware sayyidina Abu Bakar ya faɗi falalarsa shi kaɗai. ya ware sayyidina Umar ya fadi falalarsa, ya ware sayyidina Usman ya fadi falalarsa, ya ware sayyidina Aliyu ya fadi falalarsa, sannan ya waro ashratul mubashirina bil janna ɗaya bayan ɗaya ko da ya fadi maganganun da suka zo daga manzon Allah akan su, sannan ya ɗebo su daga cikin matan manzon Allah, ya ɗebo daga wasu daga cikin hajiman manzon Allah, ya ɗebo daga wasu daga cikin waɗanda suka zauna a gaban manzon Allah suka yi mu'amala da shi, ya yi bayanin su. Kuma wannan shi ne hanyar magabata. Duk wanda ya rubuta littafin hadisi, duk littafin hadisi na duniya, in dai littafin hadisin da musulmi suka yadda da shi ne, za ka ga a ƙarshen littafin sai an yi maka magana akan falalar sahabbai, ko a tsakiyar littafin ko a ɓangare na littafin, sai an kawo maka matsayin sahabban manzon Allah. Saboda su waɗannan mutanen, duk wanda ka ga ya kalli gabas ina sallah, sakamakon aikinsu ne. Duk wanda ya kirawo Allah, sakamakon aikin sahabban manzon Allah ne. Kuma duk wanda ya karɓa addinin musulunci a ko'ina yake, sakamakon aikin sahabban manzon Allah ne. Duk mutumin da kaga ina ƙoƙarin taɓa martabar sahabban manzon Allah, to abinda yake so, so yake tumɓuke addinin musulunci daga tushe. Ya rasa yadda zai yi da addinin musulunci, to bari ya ɗauko waɗanda aka samo addinin musulunci ta hanyarsu, sai ya ruguza su. In ya rusa su, sai a rasa addinin gabaki ɗaya. To addinin musulunci addini ne wanda Allah ya yi alƙawarin zai tsare kayansa. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinaran sai muku da Allah wannan addinin na musulunci duk inda rana take fitowa sai ya shiga, sai ya shiga binni, sai ya shiga ƙauye, sai ya shiga kowane lungu da sako. An karɓa addinin musulunci, an san addinin musulunci. Shi addinin musulunci kamar rana ce, ba wanda ya isa ya ce rana ta fito ba na son su wani su gani zai iya tare ta, ba za ka iya ba. Imam Ahmad dan Hanbali a cikin wannan littafin nasa ya kawo wata magana kamar yadda Khatibul Baghdadi a cikin tarih ya kawo wannan magana kwatankwacin ta da Ka'ana, sahabin manzon Allah wanda wasu mutane suka tsana a wannan zamanin. Anas wanda tun yana dan kankani mahaifiyarsa ta kawo shi gaban manzon Allah, tace ga dan ɗana nan ya Rasulullah, ka rike shi maka hidima. Annabi ya karɓe shi sai dai shekara 15 tare da manzon Allah, bai taɓa ta manzon Allah ne ba, ko manzon Allah bai taɓa yi masa tsawa ba saboda ladabinsa da biyayyarsa. Annabi ko kama ruwa zai je, ana shi ne ke ɗaukar masa buta ya je ya raka manzon Allah su je su dawo. In Annabi yana da wata buƙata ta musamman, ana shi ke kirawowa ya raka masa ya ce je kai min kaza. Akwai sanda Annabi ya aike shi, babarsa ta ce ina ka je, shi Annabi ne ya aike ni. Sai ta ce da shi, yana fa ƙaramin yaro, mai Annabi ya tura ka? Sai ya ce haba baba, ai wannan sirrin manzon Allah ne, ya zan gaya miki. To wannan sahabin shi ne wasu suka ce ba ma sahabi ba ne, ba a yi shi ma ba, ba a san da shi ba. To sai dai alhamdulillahi a cikin addinin musulunci ba ka rushe abu da baki. Duk abin da ka ce babu shi, ya aka yi ka san babu shi? Wanda suka ce akwai shi sun tabbatar da shi da dalilai da hujjoji. Ba a rushe abu saboda ƙyamarsa, saboda ba a san sa. Waɗannan mutane Allah yana son kayansa, ko da wasu ba sa san sa. Waɗannan mutane wanda Allah ya musu albarka, duk wanda ya taɓa darajarsu ku jira, wanda ya taɓa martabarsu ku jira, ku ga irin ƙarshen da zai yi, ko ba daɗe ko ba jima. Wallahi an samu a cikin zamanin magabata mutumin da ya zagi wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo a gaya wani malami ya ce ku kyale shi. Bai ta tiɗe ba sai da fuskarsa ta koma kamar gawayi, saboda ya taɓa mutuncin waɗannan bayin Allah. Yanzu ko ba mutum ne ya ƙare rayuwarsa ina yau babanka hidima, sai ka dawo ka tsine masa albarka, me kake nunawa? Ka nuna babanka ba shi da daraja, ba shi da ƙima, saboda wanda ya mutunta babanka baka mutunta shi ba. Ballantana mutumin da ya zauna a gaban manzon Allah ya yi masa hidima. Anas ibn Malik shi ya ruwaito wannan maganar, yake cewa wasu daga cikin sahabbai, wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah suka ce ya Rasulullah, me matsayin zaginmu? Ko kuma wasu suna zaginmu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, duk mutumin da ya zagi sahabina, inuwar Allah ta tabbata a kansa, inuwar mala'iku ta tabbata a kansa, inuwar mutanen duniya duka ta tabbata a kansa, kuma Allah ya daina karɓar sallarsa ta farilla, ya daina karɓar sallarsa ta nafila. sahabi a wajen malaman hadisi shine duk mutumin da ya ido bi da manzon Allah ina musulmi. In dai kai musulmi ne kai ido bi da manzon Allah ka ganshi a matsayinka na musulmi kai sahabi ne. Wasu daga cikin malaman usul ne suka ce sai ka dan zauna da shi tsawon lokaci sannan zaka zama sahabi. Amma dai ana gane wannan sahabi ne ta hanyar tawaduranci. Watan adadin da baka isa ka ce sun yi ittifaki akan ƙarya ba, idan suka ce wani sahabi ne, sahabi ne. Ya zamanto labari ya yaɗu ko ina, mu ba mu taɓa jin an ce Anas ba sahabi ba ne sai a kwanakin nan. Ba mu taɓa ji ba. Ba mu taɓa jin wani lokaci da aka ce Abu Huraira ba sahabin manzon Allah ba ne. Hatta manyan zindiƙai na baya da suke magana kan Abu Huraira ba suna magana kan cewa ba sahabi ba ne, sun yarda sahabin manzon Allah ne. Matsalarsu me yasa yawaita ruwayar hadisi wanda bai jima tare da annabi kamar yadda sauran sahabbai suka jima tare da shi ba? Kawai abinda suke magana akan su. Amma sai a wannan kwanakin ake ware ake bin sahabban manzon Allah ɗaya bayan ɗaya, ana cewa wannan ba sahabi bane, wannan ba sahabi bane, wannan ba sahabi bane, wannan ba sahabi bane. Gabaki ɗaya tunda kace ba sahabbai bane, duk abin da aka ruwaito ta hanyar su kai wasi da shi kenan. Idan sahabi shi da kansa yake ni sahabi ne, dole ka yarda, dan baka yi zamani da annabi ba. Idan wani amintaccen mutum in dai da ka san da annabi ya zo Madina ba shekara 100 ce ta fice ba, in ya zo yace shi sahabi ne kuma an tabbatar da adalcinsa ana karɓa. Idan mutum ne ya zo yanzu a wannan zamani yace shi sahabin manzon Allah ne, sai a ce kai dai ka zubi ne, kai ne sarkin makaryatan duniya. Kamar yadda wani mutum da ake cewa da shi Ratlul Hindi, bayan fitowa annabi da shekara kusan 600 ya bayyana ita shi annabi shi sahabin manzon Allah ne, ya ga manzon Allah shekara 600 yana nan yana ta rayuwa bai mutu ba. Sahabban manzon Allah gabaki ɗayansu adalai ne, shi yasa za ku ga a ruwaya in sahabi ya ce kaza ko ita annabi ya ce kaza ba a wani binciki. Kuma wannan ijma'i ne na duk wani wanda ya isa a saurari maganarsa a kalle ta a cikin addinin musulunci. Me isa aka yarda da maganganun sahabbai? Saboda su ne abokan manzon Allah, su kuma Allah ya zaba masa, kuma su suka yi dakon wannan shari'ar ta mu ta addinin musulunci. A cikin sahabbai akwai wanda suka yi fice da ruwayar hadisi irin su Abu Huraira wanda aka tsana. Abu Huraira sai da ya ruwaito hadisi guda 2,373 daga manzon Allah. To in kace ba sahabi bane, wannan hadisan gabaki ɗaya ka tattara su ka jefa su a kwandon shara. Ga Abdullahi dan Umar ya ruwaita hadisi guda 2,630. Ga Jabir dan Abdullahi ya ruwaita hadisi guda 2,660. Ga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu hadisi 2,540 ya ruwaita daga wajen manzon Allah. Sai ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce ta ruwaita hadisi guda 2,286 duka daga manzon Allah. Wani mutum ya zo gurin wani malamin hadisi ana cewa da shi Imam al-Auza'i. Imam Suyuti ya kawo wannan maganar a cikin Tadribur Rawi, sannan Khatib al-Baghdadi ya kawo ta a cikin Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Wani ya zo gurin sa yace to ai mu an ce da mu hadisan manzon Allah gabaki ɗaya ba su fita guda 4,000 ba. Sai wannan malamin ya kada baki yace wai gaya maka wanda ya faɗi wannan maganar Allah ya jiggide haƙoransa gabaki ɗaya, jahili ne bai san addini ba. Sai yace wannan maganganu ne na zindiƙai wanda suke cewa hadisan manzon Allah ƴan tsararru ne, wai sahabbai ne suka yi ta ƙara. Yace waye isa ya ƙididdige iya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya bar duniya ya bar sahabi ne bin sahabi, sahabi guda 114 ya bari a Madina. Kuma waɗannan sahabban gabaki ɗayansu sun yi ruwaya daga wajen annabi, sun je daga wajen annabi. Mutum 114 su yi ruwaya su ji maganganunka. Sai wanda ya wannan tambayar yace to suna ina sahabban sanda annabi ya bar duniya, kuma ina suka ji maganganun manzon Allah? Sai ce annabi ya zauna a Makka, wanda suka yi imani da shi duka sun ji maganganunsa. Ya zauna a Madina, wanda suka yi imani da shi duka sun ji maganganunsa. Ya je garuruwa da dama wajen karantar da addini ko wajen yaƙi ko wajen sulhu, su ma sun ji daga gare shi, sun yi ruwaya daga gare shi. Ga ƙauyawan da suke zuwa daga lunguna da saƙo suna zuwa gurin manzon Allah. Ga waɗanda suka rufa manzon Allah baya a Hajjatul Wada'i, kowa daga cikinsu ya ji, ya gani, ya saurara daga wajen manzon Allah. Annabi ya tsaya da sahabbai a filin Arfa wanda suka rufa masa baya, dukkaninsu ya yi musu bayanai kuma sun ɗauka. Jama'a, yana daga cikin aƙida ta musulunci ka ji kana ƙaunar sahabban manzon Allah, kana nema musu yarda Allah, kana yaba musu, kuma ka kiyayi magana ta ɓatanci ko zagi ko nuna ba su da matsayi, ba su da martaba. Wannan yana daga cikin aƙida ta addinin musulunci. Duk lokacin da kaga mutane sun sauka daga wannan layin, to sun sauka daga kan aƙida ta addinin musulunci. Ubangiji ta'ala ya yabi wasu mutane, ice waɗanda suka zo bayan su suna cewa, ya Ubangijinmu gafarta mana zunubanmu, ka gafarta zunuban ƴan uwanmu wanda suka riga mu da imani. Allah kanka sanya hasada ko ƙyama ko mugunta ko baƙin ciki game da ƴan uwanmu wanda suka yi imani. Ya Ubangiji, kai ne mai rahama kuma kai ne mai jin ƙai. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ka gyara zukatanmu, ka gyara ɗabi'unmu, ka gyara halayenmu, ka shirye mu, ka tabbatar da mu akan shari'a, ka raba mu da yin maganganu marasa daɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka sanya mu daga cikin masu ƙauna da ganin girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.